A ranar 16 ga wannan wata na Yuni na bana ne ake sa ran Amurka za ta gudanar da wani taron karfafa halakar diplomasiya da cinikayya tsakanin ta da Ghana, abinda zai baiwa Amurka damar cimma nasarar inganta yarjejeniyar cinikayya mara shinge tsakanin kasashen nahiyar Afirka, wato Africa Continental Free Trade Agreement a turance. Taron da za a gudanar a Accra, babban birnin kasar Ghana, ya samu halartar mataimakin sakataren harkokin bunƙasa cigaban kasuwanci na kasan Amurka, Donald Dominic Greaves, tare da ministan tattalin arzikin kasar Ghana Ken Ofori-Atta da ma wasu jami'an gwamnatocin kasashe biyun, wato Ghana da Amurka. Takin wannan taron shine karfafa yarjejeniya a tsakanin kasashen Afirka domin bunƙasa harkar cinikayya da kasuwanci tsakanin Afirka da kasan Amurka. Taron da masana suka ce zai baiwa shalkwatan AfCFTA da ke Accra damar mu'amala da al'umman Afirka masu zama kasashen ketare da masana'antu masu zaman kansu da masu zuba jari domin ganin an inganta wannan yarjejeniya ba tare da wata tarnaki kan hanya ba. Mawdu'an da za su fi ɗaukan hankali a taron shine zamanantar da harkar custom da samar da kayayyakin aiki da sarrafa kayayyakin ta hanyar amfani da na'ura tare da amfani da fasahar zamani gurin karfafa tattalin arziki mai dorewa a nahiyar Afirka. Na tuntubi mashhurin harkar kasuwanci mai jigilan kaya daga Amurka zuwa wasu kasashen nahiyar Afirka.
Audu Soho Salga. Forum da za a yi daga Ghana da ya danganci Amurka da Afirka. Gaskiya ne akwai advantages da Afirka za su samu inda sun haɗin kai da Amurka. Na farko, in ya zo wurin technology, bai Amurka Allah ya ba su fasaha su za su iya su taimaki Afirka. Na biyu kuma, in ya kai wurin tattalin arziki za su iya su taimaki Afirka. To abubuwa da Afirka za su ribanci daga wurin Amurka kenan. To problem da akwai shine batun rashin bin dokoki na Afirka. To shi ke damun mu kasuwanci, masu kasuwancin da muke zuwa da shi.
Shi ko kwararre ta fannin tattalin arzikin ciki da wajen Ghana, kana lecturer a jami'an Christ the King University a Ghana, Malam Najib Ibn Hassan cewa yayi
Amurka ta zo ta showcase Ghana, ta zo Ghana iya su nuna kamar su Amurka suna into partnership with Ghana. To wannan ya project Ghana. Hi. To with that projection nan, wannan kungiya ana ko African Continental Free Trade Area zuwa Ghana ta champion wannan course na in yaso ta rally all other countries in Africa behind it. America zuwa su nan ga in za su invest nan ga in our businesses, I mean foreign direct investment kudi ya shigo cikin Ghana kamar ko foreign currency ya zo, with that one it can stabilize our currency. Mun suka zo kuma nan kuma want to establish business, an ya samu I mean employment, so shi sun zo technology with sophisticated machines wanda ku zo sun train Ghanaians.
Kafin karshen taron dai ana sa ran karfafa halakan kasuwa tsakanin Amurka da nahiyar Afirka musamman fannin zuba jari, abinda zai taimaka sosai wurin tabbatar da inganta yarjejeniyar ciniki mara shinge a Afirka da walwala na tafiye-tafiye ba tare da tarnaki ba. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.